25
daga sama ko
daga sama
bismillahir rahmanir rahim qul ukal ilayni hadhihi al uzunay la nasjuduka wa jafa duna mayyin rijaluna ma bayna rukbataini wa bayna jambayni wa mirfaqaini kalbani min fazin yubaidur rijal wal mar'atu ramu laha fi kulliha wa kabbiran fi kulli fi'lin shurrifa illa min istataini hatta taqifa wasifatul julusi lifra'u ila arin biwarkin aisarin mustaqabila watuhurajul rijlani fil julusi min janibin aimana min ususi wayansibu lyumna wa ibhamul laha ba'inuhu fil arifa faham hukumaha wisni yusra summa kaffaihi ala fahzaihi falyarahu ma mumtasila tayamunu salami an yushira ubalatan minan tisira wanadharul musalli fis salati kul limawri'i sujudi fil asli nukil wabashiril arra wa mala sakaha bil wajhi wal kaffaini wal mashyu laha bi'adabin wa bi sakinatin wa qar wasawwa man amma sufufan bin nazar wala tubasmil fi siwan nafli wa in sallaita fazkur rabbaka al mawla al matin sabi salasan wa salasina hamadi wa kabbirillaha bi hadha al adadi wal atmu lil mi'ati bi shahada lillahi dhil jalali wal ibada sai akwanana wawaru ukalle dai yana daga mustahabbai a sallah yana daga mustahaban sallah wanda aka ce sun haura 30 ka dora hannunka
hazwal uzunai
daura da kunnuwanka lokacin da kai sujjada lokacin sujjada ya zama hannayenka ka dora tafin hannunka a gas ya zama ko yana daidai da kunnanka ko ba da kunnanka dan
wajafa juna mayin
rijaluna wanda suke maza a cikin mu jafa sinisanta ma bayna rukubatayin tsakanin guyoyin su maz namiji yanda ake so in yi sujjada kai ya hada guyoyin sa ya buda tsakanin wannan guyuwar da guyuwa kada ya zama wajen sujjadar ya hade a ya buda kadan a duna mayin ba ko kwanto a cikin wannan
wa bayna jambayni
wa mirfaqaini haka nan ya nisanta tsakanin hakarkarin sa da gwiwar hannunsa kawai wajen sujjada yi haka a yi haka ya buda budawa matsakaiciya ba ya hade ba ya zama damtsan sa yana kamar jikin hakarkarin sa ba haka ake so ba
kalbadin
kamar yanda aka ce yubaidur rijal maza sinisanta albadani cikin su min fahiz daga cinyar su kan mutum wajen sujjada a ce cikinsa yana kan cinyarsa a yi miƙe yanda zai zamo ƙafarsa nan daga gwiwarsa abinda ya zo cinyarsa sun miƙe daidai cikinsa ya zamo ba a kan cinyarsa yake ba. To,
wal mar'atu lubbamu laha fi kulli hal,
ita ko mace a wajen sallah ba ma a sallah ba a ko'ina so ake ta haɗa jikinta waje ɗaya, shi yasa kamar a wajen sujjadar inda aka ce namiji ya zama gwiwoyinsa ba su haɗe ba, to ita mace nata gwiwoyinsa haɗe, haka nan cewa damtsanta wato ya zama yana daidai yana jikin haƙarƙarinta kar ta buɗa.
Wakabbiran
mustahabin sallah shi ne kai kabbara fi kulli fi'li a duk wani aiki shurrifa da aka ɗaukaka shi, duk wani aiki na sallah aiki ne na ɗaukaka domin abu ne kake a gaban Allah, Allah yana kallonka. To shi yasa duk wani aiki da zaka yi kana farawa ka fara da kabbara, yanda zai zamo kana gamawa kana zuwa ƙarshen sa ka gama kabbara, zaka ta ruku'u ka fara Allahu akbar, yanda zai zamo kana dora tafin hannunka akan gwiwarka kana gama faɗa akbar, haka nan zaka ɗaga ka ɗaga da sami Allahu liman hamidahu, yanda zai zamo kana gama miƙewa kana gama faɗar hamidahu, haka nan zaka tafi sujjada ka fara Allahu akbar, yanda zai zama kana gama goshin kana dora goshinka a kas kana gama fada akbar dinnan. To haka dai illa
minislatayn
sefa inda zaka tashi daga raka'a biyu bayan kai tahiyya to a sannan ka kai kabbara hatta ta kifa kabari sai ka gama mikewa a tsaye sare sannan kai kabbara wannan shine ruwayar malikawa suna ganin ai wannan raka'a biyin kamar wata sallah ce aka kara tunda da an ce an faranta sallah raka'a biyu ne daga baya aka kyale sallar tafiya haka aka cika sallar zaman gida amma sauran malamai sun tafi akan cewa ai anan din ba dai zaka mike da kabbaran ne
wasifatul julus
haka nan sifar zama duk wani zama a sallah inda ake so a yi
al-ifba'u ila arbin
biwarki shine a sada duwaiwai ga kasa ya zama duwaiwanka na kan kasa ai sarin na hagun
mustaqbila
alhali kana mai duban alqibla
wato kurajin rijila
fidda kafafu a halin zama
min janibil aymana
daga bangare na dama aymana min ususi aka din mana daga asalai yana daga abin da yake asalai
wayan sibul yumna
ya kafa kafarsa ta dama
wayi bahamullah
alhali babban yatsiyan da kafar damar cikin sa yana kas ka fahimci hukuncin wannan haka din mustahabi ne ya tankwas a kafarsa ta hagun alafa hazaihi falyarahu ma sannan kuma ya dora tafukan hannunsa bisa cinyoyinsa yana mai bin umarnin da aka yi haka nan kuma an so damaitawa da sallamar fita daga sallah shine ya nuni ga gabansa da sallamar wayan mina ka damaita dan kadan da sallamar taka haka nan duba mai sallah abinda mai sallah zai ringa duba ko wajen da mai sallah zai ringa duba a sallar saqul kace ya ringa gurin duban inda zai dora goshin sa fil asli nukil haka aka ciro a asalin wannan littafin iziya
wabashiril
radda kisra ne ba da dauri ba ka sadu da kasa wa mala saka ko abin da ya dan fara da kasa da fuskar ka ko tafuka da tafukan ka a halin sujjada ya zama a fuskar ka da tafukan ka suna kan kasa ne ko abin da yake ya dan fara da kasa haka nan kuma mustahabin sallah tafiya zuwa ga sallah bi adabin ba jan bi adabin da ladabi
wa bi sakinati
da nutsuwa wa kar da kamewa
wasawaman
amma suhufa wanda yake liman ya tsaya ya tabbatar da cewa suhu ya daidaita bin nazar ta fuskar bincikawa ya duba ya gani ya bincika ya ga sahun ya daidaita kafin ya kabbara harama
wala tu bismil fisi wan nafila
kakkace zaka zo da bismillah in ba a sallar nafila ba ka zo da bismillah a sallah ta farin lakarahiya ne wannan zance shi yafi shuhura a masaba bayan wannan akwai zantutuka guda uku a masaba kauli na farko shine cewa wato yin zuwa da bismillah ja'izi ne da ka zo da ita da ka zo da ita ba kowanne ba laifi bane kauli na biyu shine cewa a zuwa da bismillah mustahabi ne kauli na uku shine cewa zuwa da bismillah wajibi ne shi yasa wanda bai zo da ita ba bai da sallah wannan yasa malamai sufaye suka fifita a zo da bismillah saboda a ce an samu sallah ingantacciya a kaulin kowa ba wanda yace in kai bismillah yayin sallah a fatiha sallar ka ta baci amma akwai wanda suka ce in baka kabar bismillah to sallar ka sai ta baci
wa in sallaita
idan kai sallah ka gama sallah
fazkur rabbaka al-maula
ka ambaci ubangijinka mai tafi da komai wanda yake gaggarfa
sabbi salasan wa salasi
kace subhanallah subhanallah har sau 33 ihmadi kace alhamdulillah alhamdulillah bi hadha al-adadi da wannan adadin 33 kace allahu akbar allahu akbar bi hadha al-adadi da wannan adadin 33 kai kara sanadarin da fadin ashhadu an la ilaha illallah qul la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa tuhayyu la bi tuhayyu la ilaha illallah kulli shay'in qadir ya lillahi ga allah zil jalali mabucin girma wal ibada da ibada to nan ba sai mutashi fasulun da ruku'i